وحده لا شريك له يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان يا غبات الشيوى لوكتشن دا النبي صلى الله عليه وسلم يي هجرة دغا مكة يقوم مدينة يا مير دا قدس ta zama ita ce alƙiblarsa tsawon shekara ɗaya da rabi. To shin wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwayi yahudawa kenan saboda ya fuskanci alƙiblarsu? Domin yahudawa suna fuskantar Qudus ne idan za su yi ibada, sai gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya koma Madina ya koma yana fuskantar Qudus, ya samu watanni kamar 17. Babu shakka wannan baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da Yahudu. Yana da kyau mu sani cewa Qudus ya kunshi abubuwa guda biyu: ya kunshi masallacin Qudus, sannan kuma ya kunshi wani dutse wanda yake farfajiyar masallacin Qudus. Akwai ainihin masallacin da yake Qudus, sannan kuma akwai wani dutse wanda yake harabar masallacin Qudus. To wannan dutsen da yake harabar masallacin Qudus shine alƙiblar Yahud, ba masallacin Qudus din ba. Yana da kyau mu bambanta abubuwa guda biyu din nan. An ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Qudus ya yi ibada tsawon shekara ɗaya da rabi. Wannan baya nuna cewa manzon Allah ya yi koyi da Yahudawa, domin Qudus ya kunshi abubuwa guda biyu: akwai masallacin Qudus, akwai kuma wani dutse wanda yake harabar masallacin Qudus. Wannan dutsen da yake harabar masallacin Qudus shine alƙiblar Yahud. Ka duba Al-Manarul Munif, littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, shafi na 87. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci masallacin Qudus ne tsawon wannan lokaci saboda wasu dalilai. Da farko, Qudus shine wurin da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi hijira a bayan ya bar ƙasarsa ta asali, ƙasar Iraq. Lokacin da ya bar ƙasar Iraq sai ya tafi Qudus. Wannan yana cikin littafin tarihi na Ibn Kathir, Al-Bidayat wan Nihaya, mujallal na farko, shafi na 158. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace: hajara Ibrahim ila bilad Baitul Maqdis wa Lutan ila ardi sadum wa amura. Lokacin da annabi Ibrahim ya bar kasar Iraq ya koma kasar Kudus, yana tafe tare da annabi Lut, amincin Allah ya tabbata gare su. Na biyu, saboda Allah madaukaki ya tabbatar da cewa Kudus wuri ne mai albarka, wannan ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi wajen ibada a bayan hijiransa daga Makka zuwa Madina. Misali a suratul Anbiya aya ta 71, Allah madaukaki ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Mun tseratar da annabi Ibrahim alaihi salam, mun tseratar da annabi Lut, muka maida su kasan nan da muka yi mata albarka. Don haka babu shakka Kudus tana da albarka. Idan ku aka ce ga wata kasa mai albarka, to tilas ne annabin Allah ya yi sha'awan wannan kasan. Don haka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awar fuskantar Kudus da ibada, don Allah madaukaki ya tabbatar da cewa kasa ce mai albarka. Me ake nufi da albarka? Ibn Jarir At-Tabari a tafsirinsa da yake fassara wannan aya, mujalladi na 8 shafi na 17, yace abinda Allah yake nufi shine allazi ja'alna hawlahu al-barakata li sukanihi fi ma'ayishihim. Allah ya saka albarka a kewayen Kudus, waɗanda suke zama a Kudus suna samun albarka. Allah yana sauwaƙe musu halin rayuwa, wannan sauƙin da suka samu shi ake ce ma albarka. Abdul Ghani An-Nablusi akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa Al-Habaratul Insiya, shafi na 25, yace abinda ake nufi da albarkan da ke Kudus, wa ma'na al-baraka hawlahu bi ijra'il anhar wa inbatin nabati wa thimar. Saboda Allah ya sanya guri ne wanda ke da rafuka, kuma Allah ya fitar da shuke-shuke masu kyau iri-iri da ‘ya’yan itatuwa na marmari. Don haka Kudus wuri ne ke da albarka, kasancewar wuri ne mai dausayi. Wa izharil khairil kasir wa taisiri ala ahliha fi kulli amrin asir. Duk wani al’amari mai wahala Allah yana sauwaƙe shi ga mazaunan Kudus. Shi yasa Allah ya kira wurin da cewa wuri ne mai albarka. Ibn Kathir a nasa tafsirin da yake fassara wannan aya yace ma'dinul anbiya, abinda yasa aka ce ma Kudus wuri ne mai albarka, saboda mahada ce ta annabawan Allah, milladun Ibrahim al-Khalil alayhi salam, tun zamanin annabi Ibrahim mahada ce ta annabawa. Mawuyaci ne ka samu wani annabin da bai taba zuwa Kudus ba. Wannan guri yana da albarka. To idan ku ya tabbata wuri ne mai albarka, babu makawa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awarsa. Wannan dalilin shi ya sa manzon Allah ya fuskance shi wajen ibada a lokacin da ya koma Madina. Dalili na uku, kasancewar Kudus shi ne masallaci na biyu da Allah ya saukar a wannan duniya. Ya samu hadisin al-Imam al-Bukhari, hadisi na 3366, sahihu Muslim, hadisi na 520. Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi annabi Muhammad, ya Rasulallah, ayyu masjidin wubi'a fil ardi awwala, wani masallaci ne aka fara aje shi a nan duniya? Abu Dharr sahabin manzon Allah ne, yayi wa annabi Muhammad tambaya, shin a duniyan nan wani masallaci ne na farko? Kala sai annabi ya ce al-Masjidul Haram shi ne masallacin Ka'aba wanda yake garin Makka, shi ne masallaci na farko. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Ɗakin farko da Allah ya saukar da shi a nan duniya wurin ibada na Allah shi ne Makka, masallacin Ka'aba. Abu Zarri yace thumma ayyu, sai wani masallaci, wanne ne na biyu? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-Masjidul Aqsa, masallaci na biyu a duniyar nan shine masallacin Aqsa. Qala Abu Zarri yace kam bainahuma, nawa ne tazaran shekarun da ke tsakanin saukar da Ka'aba da masallacin Qudus, bi ma'ana gina su? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace 40 sana, shekara 40 ke tsakanin su. Ashe kaga masallaci ne dake da albarka, tilas annabi ya sha'awarsa. Masallacin farko shine wanda ke garin Makka, inda Allah ya kira ta da suna lalladhi bi bakkata. Bakka ɗaya ne daga cikin sunayen Makka, don Makka tana da sunaye kamar 11, ana kiranta Makkatul Mukarrama, ana kiranta Bakka yanda Allah madaukaki ya kira ta a cikin Alkur'ani. Sannan Allah ya kira ta Ummul Qura, kuma Allah ya kira ta Al-Balad, ya kuma dada kiranta Al-Baladul Amin. Sannan Haramun Aminun, Allah kuma ya kira ta Wadin Ghairi Dhi Zar'in, ya kira ta Ma'ad, ya kira ta Qarya, ya kira ta Al-Masjidul Haram. Duba tarihin Makkatul Mukarrama, shafi na 11. Don haka Bakka da Allah ya faɗa a suratu Ala Imran aya ta 96, inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka, masallacin farko wanda aka gina shi a duniya shine wanda yake Bakka. Bakka babu shakka ɗaya ne daga cikin sunayen Makka. Masallaci na biyu shine masallacin Al-Aqsa. Me ake nufi da Al-Aqsa? Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari, mujallad na 6 shafi na 408, yace qila lahu Al-Aqsa, ana kiransa Masjidul Aqsa, masallacin Qudus, ana kiransa da wannan suna li bu'dil masafati bainahu wa bainal Ka'aba, saboda tazaran da ke tsakaninsa da Ka'aba, nisan yana da yawa. Shine sai a ce masa Al-Masjidul Aqsa, masallaci mafi nisa, yana da nisa ga mutumin da ke zama a Makka. Wa qila li'annahu lam yakun wara'ahu mawdi'u ibada, Ibn Hajar yace wasu malamai kuma sun ce abinda yasa ake kira masallacin Qudus Al-Aqsa, masallaci mafi nisa, shine saboda gaba da Qudus babu wani wuri kuma mai tsarki na ibada. In kana neman wuri mai albarka, to sai dai ka dawo baya. In kai gaba za ka fada kasan Turai ne, babu wani nassi, in ma na ayar Al-Qur'ani ko hadisin Annabi Muhammad, wanda ya ce a gaba da Al-Aqsa akwai wani bigire mai albarka a wannan duniya. To haka malamai suke cewa ana kiransa masallaci Al-Aqsa, wanda yake makura, saboda shi ne na ƙarshe. Inji Ibn Hajar Al-Asqalani. Wa qila li bu'dihi anil aqzar wal qaba'il, wasu malamai suka ce ana kiransa Al-Aqsa saboda ya nisanci kazanta. Akan kira shi Al-Qudus, yadda Makka take da sunaye da yawa, haka nan Qudus take da sunaye da yawa. In aka ce Al-Aqsa, ana nufin Qudus. Na biyu, ana kiransa Al-Qudusu wa ma'anahu At-Tuhuru, me yasa ake kiransa Qudus? Ana nufin tsarki. Na uku, ana kiransa Baitul Maqdis, masallaci mai tsarki. Ibn al-Asir a littafinsa An-Nihayatu fi Gharibil Hadisi wal Athar, juz'i na 4 shafi na 23, yace summiya Baitul Maqdis, an yi masa suna Baitul Maqdis, li'annahu al-mawdi'u alladhi yutaqaddasu fihi min adh-dhunubi, saboda guri ne da ake samun tsarkaka daga zunubai. In ka duba Litanul Arab, littafin Ibn Manzur, mujallad na 6 shafi na 169, shi kuma yace Baitul Maqdis, ana kiransa Baitul Maqdis, ai